A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karato. A yau ma cikin yardar Allah, malam zai dora daga inda muka tsaya.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da amince marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki daya. Kamar yadda bayani ya gabata, mun ware wannan lokaci na musamman domin bayyana abubuwa da suka shafi alhazai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama domin zuwa su sauke nauyin aikin haji, ko dai karan farko ko nanatawa da maimaitawa. Kuma kamar yadda muka yi bayani, akwai falaloli da yawa daga rabasa da waɗanda suka je aikin haji suke samu, wanda na san cikin bayanin da muka gabata kowa zai fata a ce ina ma ya koma aikin haji in ya taba zuwa, ina ma kuma ya samu dama ya je. Da haka muna roƙon Allah ya mayar da wanda yake sha'awar komawa, ya kuma bawa wanda bai taba zuwa ba dama ya je domin ya samu wannan garabasa da wannan daraja, ya kuma sauke wannan nauyi ya ga waɗannan gurare na tarihi masu daraja.
Amin.
Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi kokari wajen tattare mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da aikin hajin sa. Kuma kamar yadda ya gabata, Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haji ne sau ɗaya tak, yayi umara sau hudu. To sahabbai sun yi kokari wajen sa ido da nakalto mana duk wani motsi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tun daga fitowarsa daga gida har ya zuwa gama aikin hajin sa, wanda zamu dauki ruwayan Jabir mu faɗi yadda Jabir ya koro mana wannan bayani, sannan mu bi kusurwa kusurwa na wannan ruwaya domin yin bayanin abin da ya kamata alhaji yayi a gurin. Fuqaha'u, Allah ya saka musu da alheri, babban aikin su shine warware irin waɗannan ruwayoyi, su gaya mana wannan wajibi ne, wannan mustahabbi ne, wannan rukuni ne, wannan ja'izi ne, wannan kaza ne. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da aikin ne a aikace, kuma yake cewa ku koyi aikin hajin ku daga gare ni. Haka ne Ja'far bin Muhammad yake rawaito mana daga babansa, wato Ja'far kenan, yake cewa mun shiga wajen Jabir dan Abdullahi, ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana tambayar waɗanda suka shigo gurin sa har ya iso kaina. Sai ce mun kai wane ne, sai nace ni ne Muhammad bin Ali bin Husayn. Sai ya miƙo hannunsa zuwa ga kaina, ya wato balle maballin riga ta na sama, sannan ya balle maballin riga ta na ƙasa, sannan ya dora tafin hannunsa a tsakanin kirjina, yace lokacin ina matashi. Sai ce mun lale marhaban da zuwanka, ya kai dan dan uwana, tambayi menene kake so ka tambaya. Yace a lokacin shi Jabir dan Abdullahi ya makance yana makaho. To sai lokacin sallah yayi, sai tashi yana sanye da wata alkyabba, ya lulluba da ita, saboda haka ya tashi yayi mana sallah. Sai race masa bani labari bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da aikin haji, wato abin da ya kawo ni gurin ka shine kai mun bayani dalla dalla yadda kuka fita daga gida tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har kuka kare aikin haji. Sai daga mun hannun ya nuna in yatsunsa guda tara, yace kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekara tara cirbe aikin haji ba, wato tun bayan hijira har ya zuwa shekara tara Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fita aikin haji ba.
Na'am.
To yace a shekara ta goma sai Annabi yayi izini cewa a shirya za a tafi aikin haji, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za shi haji, da haka duk wanda ya shirya ya fito a tafi. Da haka mutane suka dinga barkowa daga ko ina suna zuwa Madina, kowa yana so ya haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana son ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai muka fito har muka zo gurin da ake kira Zulhulaifa. To anan ne Asma'u yar Umay ta haifi Muhammad dan Abubakar, sai ta aikawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya zan yi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ki yi wanka, sannan ki kunzugu da wani tufa, sannan ki harama da aikinki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salla a wannan masallaci, sannan ya hau taguwar sa mai suna Qaswa, sunan taguwar Annabi Qaswa. To shine sai da